yayin zaman majalisar ne ulicin dan majalisa 27 ne cikin 40 suka kada ƙur'a tsige Alhaji Abdullahi Yusuf Ata kuma suka mai gurbin sa da tsohon shugaban da ya sauka a bara wani rabin Kabiru Alhassan Rim wanda shine yanzu mataimakin shugaban majalisar a bara ne dai ɗan majalisar suka matsa lamba ga shugaban Rim lalle ya sauka daga kan kujerar shugabancin majalisar ko kuma su tsige shi saboda zargin sa da karɓar naira miliyan 100 daga hannun Hamsakin Attajir nan Alhaji Aliko Dangote a matsayin taushiyar baki domin majalisar ta dakatar da yunkurin ta na bincikar harkokin kuɗaɗen majalisar masarautar Kano a wancan lokaci. Tun kasa da watanni hudu da suka shuɗe ne ɗan majalisar suka yi yunkurin tsige Honorable Yusuf Abdullahi Ata saboda zargin sa da rashin shugabanci na gari. Amma hakan bata faru ba kawai dai sai abin ya fada kan mataimakin sa kuma nan take aka zabi Alhaji Alhassan Rim ya karbi kujerar shugabancin mataimakin shugaban Honorable Abdullahi Mekana Ciromawa shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Kano ya bayyana dalilan suna tsige shugaba Abdullahi Ata
tun wajen kokarin da muka ce muna so zamu tsige speaker ba dan wani abu bane ce muke mu samu cigaba a majalisa cigaban majalisa kuwa ta kowace jiha shine cigaban wannan jiha idan ba idan majalisa ba ta iya gudanar da aikin ta saboda rashin gudanar da aiki mai kyau ga shugaba wajibi ne a samu canji
tun dai Honorable Kabiru Alhassan Rim sabon shugaban majalisar dokokin ta jihar Kano ya sha alwashin daidaita al'amura dangane da tsarin shugaban majalisar
a karo na biyu na karɓi wannan kuma na alkhairi tsakanin na da Allah zai jajawa ta tabbatar da cewa wannan majalisa ta cikin wajen aiki tsoro kuma za mu yi jajawa ta tabbatar da cewa mun bar tsarin mun bar dokoki da na ƙasa da kuma na wannan zaure wajen gabatar da dukkanin aikace-aikacen mu na wannan majalisa mai albarka sababbin dokoki kamar yadda a baya muka gabatar a wannan zaure
wanda ke a majalisar dokokin ta Kano ba su alakanta matakin nasu ne ba da batun tsawon shekar da tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Fanko sai yi zuwa jam'iyyar PDP daga APC amma masu kula da lamura na ganin cewa matakin baya rasa nasaba da kakar zaben baki da ta fara kankama a wannan ƙasa ta Najeriya. Malam Mustafa Muhammad wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum
da wanda aka tsige da kuma wanda aka mai duk yan jam'iyyar APC ne amma wani zai tunanin cewa akwai wani abu a ƙasa wataƙila musamman ganin cewa a ɗan majalisun nan ana zargin akwai wasu wanda suna da alaƙa ko ta ƙarƙashin ƙasa ko ta zahiri da tsohon gwamna na Kano wato Kwankwaso da kuma tsohon gwamna na Kano wato Malam Ibrahim Shekarau wanda a yanzu ana ganin cewa ɗan jam'iyya ɗaya ne kuma suna ƙoƙari suka cewa sun cire jam'iyyar APC wadda take mulki a nan jihar Kano ta iya yiwuwa akwai wani abu wanda nan gaba zai fito wanda zai nuna cewa wannan abubuwan da ake na dambarwar siyasa da kuma tsige jagoranci na majalisa wataƙila zai iya za a iya kala alaƙanta shi da irin wannan
batun yunkurin tsaya shugabanci a majalisun dokoki na jihohin Najeriya da majalisar tarayya da kuma majalisar dattawa na ciki gaban ɗaukar hankalin jama'a a fagen siyasar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.